العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، bayan haka ɗan uwa, muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci, a wannan safiya ta ranar Alhamis. A wannan majalisi namu mai albarka mai suna Muntadal Muta'addibin, domin ci gaba da karatukanmu na duga musamman daga cikin littafin Al-Maqamat. Maqamata Ash-Shaykhul Imam Abu Muhammad Al-Qasim Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Uthman Al-Hariri Al-Basri rahimahullahu ta'ala. A yau muna 13 ga watan Al-Muharram, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 11 ga watan 8 shekara ta 2022. Darasi da ya gabata a wancan sati mun gama maqama ta 18 wanda ake kiranta da suna Sinjariya. Darasi na yau insha Allah ta'ala za mu tashi farkon maqama ta 19. قال المصنف رحمه الله تعالى: المقامة التاسعة عشرة النصيبية. ما لم الله يجي كنسنا فتا وانا مقامة جي تشاترا ودا أكدنغن تاتا واتو إزوا برن النصيبين. Nasibin wato birni ne wanda Allah ya albarkace shi wato da gonakai da goranmu. Birni ne wanda yake mai ni'ima, wanda an buɗa shi ya dawo ƙarƙashin daula ta musulunci a zamanin khalifancin Umar, Allah ya ƙara masa yadda, shekara 18 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A ƙarƙashin wato jagorancin wani kumandan kinyaki daga cikin kumandodi a zamanin Umar, shine Ghanim ibn Iyab, ko kuma kace Ghanim ibn Iyab. Shi ne malam yake faɗa, yake cewa rawal Harith ibn Hammam. Al-Harith ɗan Hammam ya yi riwaya, annahu ƙala, shi yake faɗa, am halal iraqu zat al-uwaini li ikhlafi anwa'i al-ghaini. Ƙasar Iraki wato ta yi fari a wata shekara domin sabawar ruwa na girgije. Lafazin amhala an ciro shi ne daga mahal. Idan aka ce almahalu shine wato fari kenan, shine yace amhalal iraq, wato kasar iraki ta yi fari, zatal uwaini a wata shekara. Lafazin wayin tasbir ne na am, an gane ko? Ma'ana a wata ƴar shekara, sai yace li ikhlafi anwa'i ra'ayni, domin sabawar wato ruwa na girgije. Lafazin anwa jam'i ne na nau'un, idan aka ce nau'un shine tauraro, daga cikin taurari waɗanda suke na ruwa kenan. Kuma tare da cewa nau'un kin yana ɗaukar ma'anar ruwan kansa, wanda shine abin nufi a nan, domin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda hadisi yake cikin Sahihu Muslim, hadisin Zaid ibn Khalid al-Juhani, Allah ya kara masa yadda, yake fada yake cewa sallabina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama salata subhi ala ithri sama'in kanat min al-Hudaybiyya ala ithri sama'in kanat min al-layl. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana sallar asuba a nan Hudaybiyya. Hudaybiyya daji ne wanda yake tsakanin Makka da Madina, amma ya fi kusa da Makka. A nan ne aka yi sulhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakaninsa da kafiran Qurayshawa a shekara ta 6 wato da hijirarsa. A nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci sallar asuba da su. Shine yace ala itri sama'in kanat min al-layl, karshen wato ruwa da aka kwana ana yi. A lokacin da aka gama sallah yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai juyo ya fuskanto mu, sai yace da mu atadruna ma za qala rabbukum, shin kun san me ubangijinku ya faɗa? Muka ce da shi Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzansa suke da sani, mu ba mu da sani. Manzo Allah sai yake faɗa yace ubangiji mai girma da daukaka ya faɗa, asbaha ibadi mu'minun bi, ko kuma asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi, daga cikin bayina wato wasu sun wayi gari, akwai mai imani da ni akwai mai kafirce mu. Sai yace fa amma man qala mudirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab, wa amma man qala mudirna bi naw'i kaza wa kaza fadhalika mu'minun bil kawkab wa kafirun bi. Ashahid anan ubangiji ta'ala yake fada yace duk wanda ya fada yace ammana ruwa da kyautar Allah subhanahu wa ta'ala da jin kansa, wannan shine mai imani da ni shine mai kafirce ma tauraro. Amma duk wanda yace ammana ruwa a sababin kullowar tauraro kaza, ubangiji ta'ala yace wannan shine mai imani da tauraro mai kafirce ma. Wannan shine ake kira kufrun duna kufr, karamin kafirci, kafircin da baya fitar da mutum daga cikin musulunci. Jingina ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala zuwa sababi, sababi ka dauke shi a matsayin sababi, duk da cewa shi tauraro halitta ce daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala, bai isa ba ya zo da ruwa. An gane ko? Dan haka dai haramun ne a ce tunda tauraro kaza ya kama, kamar yadda suke faɗa, suke rayawa cewa akwai wani tauraro wai jabaha, suke cewa uwar ruwa. An gane ko? Har ma za ka samu cewa a cikin lokacin nan suna ba da wani adadi na wurdi da suke fuddawa a wannan lokaci. Wannan duka maguzanci ne, jahiliya ne, jabaha ba ta isa ba ta zo da ruwa. Ko kuma kamar yadda turawa suke faɗa, ai in uti ya kama yanzu ka ga ruwa ya zo. To ut halitta ce daga cikin halittun Allah, bai isa ba ya zo da ruwa, Allah shi yake saukar da ruwa. Iya kawai abinda za ka iya faɗa, za ka iya ba da labari ka ce watan ut zamani ne na saukar ruwa. An gane ku? Domin abu ne a hannun Allah, utkin yana iya kamawa tun farkonsa har ya kai ƙarshe, ko dugo Allah ba zai saukar ba. Kuma mu ga in shi yake zawa da ruwan ya zo da shi, kenan in aka ce nau'un kenan tauraro, ko kuma ka ce ruwan sama, shi ne ya ce li ikhlafi anwa'il ghaib, saboda sabawar wato ruwa wanda yake na girgije. Sai yace wa tahaddatha rukubanu bi rifi nasibina wa bulahani yake ahli hal muksidin. Mahaya wato ko kuma kace ayari sune matafiya kenan, sai suka ringa bada labari bi rifi nasibin wato da tsatsi na birnin nasibi. Idan aka ce rif shine tsatsi, me ake nihi da tsatsi? Shine ma'ana ciyawa da dukkan albarkatu waɗanda suke na gona yadda suke fitowa kamar yadda ake bukata, shine dai ake kira kuma kaka, don haka ake kira shi rif, ko kuma a kiraye shi da khasi min al-khasi yake. Shine yace wa tahaddatha rukuban, wato matafiya sun ba da labari bi rifi nasibina game da tsatsi na birnin nasibi. Wa bulahan yati ahliha, wato da yalwa na mutananta al-muksibina waɗanda suke masu tsatsi, ko kace waɗanda suke mawadata. Lafazin al-muksibin min al-khisib ne, kenan khisib shine dai tsatsi kamar yadda ya gabata kenan a tafsirin rif. Wa bulahan yati ahliha, wato da yalwar mutananta al-muksibina waɗanda suke masu tsatsi. Me ake nihi masu tsatsi? Ma'ana mawadata. Faqta attu mahariyan wa ataqaltu samhariyan. Yace faqta attu, wato sai na zauni bayan mahariyan, wato amali wanda yake na banu mahar. An gane ko banu mahara? Mahara wata kabila ce wadda daga cikin banu Quba'a, ita wannan kabila mahara. An gane ku? Suna zaune a can Hadramaut cikin Sham. Akan danganta duk wani zababben raƙumi zuwa ga wannan kabila, wanda asali su waɗannan kabila raƙumansu sun ringa haɗa su da wato raƙuman jeji, wanda waɗannan raƙuma ana samun su tsakanin birnin Oman da wani birni da ake kiran shi wannan Shahr. To raƙuma ne waɗanda suke maguda, suna da gudu, suna da sauri a wajen tafiya, don haka ma suna itikadin cewa raƙuman aljannu ne. Raƙuman aljannu ne. Duk mai kallon wata tasha wadda ake kiranta National Geography zai ga irin waɗannan, yadda ka san kamar raƙumi haka yake, wani namun daji ne amma yana da gudun wala'i. Kamar yadda Abu Ubaida Al-Qasim Ibn Sallam yake cewa wannan raƙumi a cikin yini guda tafiyar mil 400 yake. A National Geography zaka ga zakuna sun biyo shi da damusa, amma da kyar suke kama shi, sai an yi da gaske. To waɗannan raƙuma na jeji sai suka haɗa su da raƙuma na gari, suka yi musu barbara. To sai ake samun raƙuman waɗanda suna kama da su, wanda kuma suna da sauri a wajen tafiya. To shi yasa sai ya zamanto ya shahara a cikin Larabawa, duk wani zababben raƙumi ingarma amali wanda yake matafiyi sukan danganta shi zuwa wannan kabila, sai a ce masa ibulu mahari. Shine anan yace faqata adtu mahariyan, yace sai na hau wani amali wanda yake mahari, kenan an danganta shi zuwa bani mahara. Sai yace wa ataqaltu samhariyan, kuma na matsi wani dogon mashi na, wato a tsakanin sirdi na da gwiwata. Shine yace wa ataqaltu samhariyan, wato na matsi wani dogon mashi na. Sai yace wasirtu talfizuni ardun ila ardi, na tafi wata ƙasa tana jefa ni zuwa wata ƙasa. Wayajzibuni raf'un min khafdi, wato tudu yana huzgo ne min khafdi, wato daga cikin kurani. hatta balagtuha niqban ala niqbi, wato har na isa birnin nasibin, ina ramammi ala niqbin abusa, wato ramamman raqumina, ma'ana saboda nisan tafiyar, wato raqumina shi ma sai da yaji a jikinsa, shine yace niqban ala niqbi, ma'ana ina ramammi, ko kuma kace ina ramammi akan wata rama, ko kuma ramar ta biyu, wato shine raqumunsa kenan. Shine yace hatta balagtuha, har na isa birnin niqban ala niqbin, wato ina ramammi akan ramamman raqumi. Falamma anaktu bi magnaha khasi, lokacin da na durkusar da raqumina a masaukinta alkhasi, wanda yake mai tsatsi. Wada rautu fi mar'aha bi nasi, na rabauta bi nasibin da wani rago na musamman, fi mar'aha a makiyayenta. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, sai yace nawaitu an ulqiya bi hajirani, sai nayi nufin wato na jefa wuyan raqumina a birnin. Lafazin jiran shine kasan wuya na raqumi, an gane ko, wanda yake dafa kasa kenan idan ya durkusa. To nan kinaya ce yake ma'ana game da sauka, shine an gane ku shine zama a gare, shine yace wa nawaitu an ulqiya bi hajirani wa attakhiza ahlaha jirani, nayi nihin wato na jefa wuyan raqumina wato a wannan birni, na maida ƴan garin su zamantu sune makwabtana. Ila an tahaya sanatul jamadu wa tata'ahada arda qaumi al-ihadu, ila an tahaya sanatul jamadu wa tata'ahada arda qaumi al-ihadu, yake cewa ma'ana har akai lokacin da shekara wadda take sandararra ita ce shekara ta fari kenan, wato ta rayu. Al-ihadu wato kwankomawa na ruwan sama, wata ta'ahada arda qaumi, wato ya bibiyi kasar mutane na. Idan aka ce al-ihad shine wato kwankomawa wato na ruwan sama, ruwa ya sauka kuma ya koma sauka. Yana a takaice a nan bayanin da yake cewa yayi nihin cewa ya sauka a wannan birni na nasibi, yayi makwabtaka da ƴan garin har akai lokacin da kenan kasar sa ita ce kasar Iraki, har ya zamanto ta dawo cikin yalwa, wato ruwan sama ya sauka. Shine yace fa wallahi ma tamabmabat muqlati bi nawmiha wala tamakhabat laylati an yawmiha, yace rantsuwa nake da Ubangiji na, mata mabmabat muqlati bi nawmiha, qayir idaniyata wato bata kurkure game da baccinta. Lafazin tamabmabat min al-mabmada ni, al-mabmada shine kurkuren baki, mi yake nihi anan, ma'ana bi rumtsa ba daidai da kyautawar ido. Shine yace mata mabmabat muqlati bi nawmiha, qayir idaniyata bata kurkure game da baccinta. Wala tamakhabat laylati, darina wato biyina kuda an yawmi ha game da yininsa. Gaya can fa ajaa hal maqadu ila jiz'in nakhla, sayace duna an alfaitu biha aba zaidin sarujiyya yajulu fi arja'i nasibin wa yakhbitu biha khabtan musabina wal musibin, duna an alfaitu biha aba zaidin sarujiya, yace sai ga maka na samu Abu Zaid na birnin Saruja. Yajulu yana kai kawo, yana yawutawa, fi arja'i nasibin wato asasannin birnin nasibin. Lafazin arja jami'i ne na raja, idan aka ce raja un shine ma'ana shashi kenan, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa wal malaku ala arja'iha, shine yace yajulu yana kai kawo, fi arja'i nasibin wato a cikin sasanni na birnin nasibina. Wa yakhbibu yana fagamniya biha a birnin, khabat al-musabina irin fagamniya ta mahaukata. Idan aka ce al-musab mahaukaci kenan, ka san shi mahaukaci bai san inda ya dosa ba, yayi nan yayi nan, fagamniya ce kawai yake. Shine yace wa yakhbidu, yana fagamniya biha a birnin khabat al-musabina irin fagamniya ta mahaukata, yayi nan yayi nan. Wal musibina, irin fagamniya ta waɗanda suka dace da abin nemansu. Kaga mutumin da ya dace da abin nemansa shi ma akwai fagamniya da kai kawo, ka rasa ma shi me yake nufi. Sai ya ce wa huwa yansuru min fihi durara wa yahtalibu bi kaffaihi durara. Wa huwa yansuru, wato yana watsa, yana watsu ad-durara, wato gwalagwalai min fihi, wato daga cikin bakinsa. Me yake nihi anan? Ma'ana kalimomi waɗanda suke kyawawa, waɗanda suke masu daɗin ji, su ne ya kamanta da gwalagwalai. Lafazin durar jam'i ne na durra. Wa huwa yanfuru min fihi durara, yana mai watsu da gwalagwalai, wato daga cikin bakinsa. Wa yahtalibu, kuma yana tatso ad-durara, wato hantsa ko kuma kaci nono, jam'i ne na dirra. Bi kaffaihi, wato da tafukansa, ma'ana sai tatso nono yake. Me yake nihi anan? Ma'ana zance wanda yake kyakkyawa. Fa wajadtu biha jihadi kad haza magnama wa qidhi al-fadda kad sarra tawama. Yace sai na samu kokari na a wannan birni na nasibin, tuntuni wato ya tarar da wata ganima ta musamman. Wa qidhi al-fadda, wato kibiya ta daya daya, an gane ku? Wa qidhi al-fadda, kibiya ta wadda take makadaiciya, kad sarra tawama, wato ta zama tawaye. Wa qidhi al-fadda, wato kibiya ta daya daya, kad sarra tawama, ta zama tawaye. Idan aka ce alƙidi shine wato kibiya, wace kibiya ake nihi? Anan kibiyar caci kenan, ta zama tagwaye. Wa lam azal atba'u zillahu aina man ba'atha wa altaqidu lafzahu kullama nafatha. Yace ban gushe ba ina biyar inuwarsa aina man ba'atha, duk inda ya ingiza. Lafazin imba'atha an ciro shi ne daga imbi'as. Imbi'as shine wato ingizowa da ƙarfi, mutum ya zabura. Kamar yadda can Ubangiji Ta'ala yake faɗa, walau aradu al-khuruj la'addu lahu udda walakin kariha Allahum bi'athahum fasabbaqahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Kuma sai ka dawo cikin suratu Shams, imba'atha ashqaha, shine yace walam azal, ban gushe ba atba'u zillahu ina biyar inuwarsa aina man ba'atha, duk inda ya ingiza. Wa altaqidu lafzahu kullama nafatha, wato ina tsuntar lafazinsa kullama nafatha, wato a duk lokacin da ya tuhu. An gane ko? Lafazin nafasa minan nafsi ne, an-nafsu bi ma'ana tufi, kamar yadda Allah ya faɗa wa min sharrin nafafati fil uqad. Shine yace wa altaqidu, ina tsuntu lafzahu, lafazinsa kullama nafasa, wato a duk lokacin da ya tuhu lafazin, ma'ana duk lokacin da ya zo da wata kalima sai in tsince ta. Ila ana arahu maradun imtadda madahu wa araqathu mudahu. Yace har aka kai lokacin da wata rashin lafiya wato ta bujuro masa. Imtadda madahu, rashin lafiyar da wato zamaninta ya miƙe ya tsawaita. Wa araqathu mudahu, wato rashin lafiyar da wuƙaƙenta. Wa araqathu, wato ta kankare naman jikinsa, ko ka ce ta guyguye naman jikinsa, ma'ana ta ramar da shi. Shine yace ila an arahu maradun, har aka kai lokacin da wata rashin lafiya ta bujuro masa. Imtadda madahu, rashin lafiyar da zamaninta ya tsawaita. Wa araqathu mudahu, wukakenta wato suka kankare naman jikinsa. Lafazin muda kenan jam'i, wannan jam'i ne na mudiya. Idan aka ce al-muda wukake kenan mufradinsa shine mudiya. Sai yace hatta kada yasluhu thawb al-mahaya wa yusallimuhu ila abiyahaya. Yace har ya kai ita wannan rashin lafiya ta kusa ta tube masa wato tufa ta rayuwa. An gane ko ta kusa ta tube masa tufafi wanda yake na rayuwa. Ga yajan kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Shine yace hatta kada yaslubuhu thawbal mahaya, rashin lafiyar da ta kusa ta tube masa tufafi na rayuwa. Wa yusallimuhu, ta meka shi zuwa hannun Abi Yahya, shine mala'ikan mutuwa. Kinayar sa ce Abu Yahya. Muhayya kuskure ne, thawbal mahaya ne. Idan ka ce al-muhayya kuska, an gane ko? Shine ga yacan tun a cikin makama ta farko da yake cewa kariman ukhliqa lahu dibajati wa abuhu ilayhi bihajati. Shikenan yake cewa au adiban tufarriju ru'yatuhu gummati wa turwi riwayatuhu gullati. Hatta can dai a cikin makama ta farko as-sana'aniya mun wuce da kalimar al-muhayya. Al-muhayya ita ce fuska, amma in ka ce al-mahaya rayuwa kenan, kamar yadda yake fada wa a'udhu bika min fitnatil mahaya wal mamat. Shine yace wato hatta kada yaslubuhu thawbal mahaya, har wato rashin lafiyar ta kusa ta tube masa tufafi na rayuwa. Wa yusallimuhu ila abi yahya, ta meka shi hannun wato mala'ikan mutuwa. Fa wajadtu li fauti luquyahu wa inqita'i suquyahu ma yajiduhu al-mub'adu an maramihi wal murda'u inda fi qalihi. Yace sai na samu li fauti luquyahu, saboda kubcewar haduwa da shi. Wa inqita'i suquyahu, da yankewar shayarwarsa, sai na samu ma yajiduhu al-mub'adu an maramihi, irin abinda mutumin da aka nisanta shi game da abin neman sa yake samu na damuwa da bakin ciki da bacin rai. Wal murda'u, irin abinda yaro wanda yake karami yake samu inda fitamihi, lokacin yaye shi, ma'ana irin damuwar da yake samu. Sai na samu irin wannan damuwa a sababin rashin haduwa da Abu Zaid na birnin Saruya. Shine yace fa wajadtu, sai na samu li fauti duquyahu, domin kubcewar haduwa da shi. Wanki qa'i suquyahu, da yankewar shayarwarsa, sai na samu ma yajiduhu al-mub'adu an marami, irin damuwar da wanda aka nisanta shi gabarin abin neman sa yake samu. Wal murda'u, irin yadda damuwar da yaro yake samu inda fitamihi, lokacin yayansa. Thumma urjifa bi anna rahnahu kada galika wa miklaba lihimami bihi kada alika. Sannan sai aka raurauta jama'a bi anna rahnahu, cewa ai jinginarsa kada galika, wato tuntuni ta kulle. Wanda wannan kinaya ce idan mutum ya zo fitar rai, an gane ku, lokacin da ya zo zamanto mutum ya zo ƙarshe, an da yanke ƙauna game da ci gaba da rayuwarsa in ba wani lamari na Allah ba. To shine suke kinaya sai su ce galika rahanuhu, jinginarsa ta kulle. Kamar yadda asali larabawa suka yi a jahiliya, idan mutum ya bada jingina to sai a sanya lokaci, sai ya ce masa in har lokaci kaza ban zo maka da kuɗinka ba, to wannan abin da ka karɓa a guna na jingina ya zama naka. An gane ku? Don haka kuma a shar'anci kayan jingina ba sa zamantowa na wanda ya jingina abu, an gane ku koda an kai lokacin da ya kamata a zuda kudin da aka karba sai dai in lokaci yayi a daga wannan kaya a sayar da shi a masa kudi in ya kai ya biya kudin sa ya biya abin da ya rage a maida ma mai kaya kudin sa in kuma bai cika ba in ya so kuma sannan sai a biyo abin da ya rage to shine anan yake cewa thumma urjifa sannan sai aka raurauta jama'a bi anna rahanahu cewa jinginar sa kad galika wato tuntuni ta kulle wa mikhlab alhimami wato faracinan mutuwa bihi kad alika wato tuntuni sirra ta yi da shi mikhlab shine kwamburu ma'ana faracina wanda yake na tsuntsu shine ake kira mikhlab shine yace wa mikhlab alhimami kwamburan mutuwa kenan faracinanta bihi kad galika bihi kad alika wato tara ta yi da shi faqalika sahabuhu li irjafil murjifina wanthalu ila aqawatihi murjifina yace faqalika sahabuhu abokansa wato sai suka yi kashin hakuri li irjafil murjifina wato saboda raurautawa ta masu raurauta jama'a lafazin irjaf shine zawwa da wani labari wanda zai tada hankalin mutane wanda kuma galibi labari ne na ƙarya kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa la illam yantahil munafiquna wallazina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madina shine yace faqalika sahabuhu wato abokansa sai suka kai kashin haguri suka samu tashin hankali li irjafil murjifina saboda raurautawa ta masu raurauta jama'a wanthalu sai suka kwararo ila aqawatihi zuwa falfajiyar sa murjifina suna masu gaggawa lafazin murjifina shi an ciro shi ne daga ijaf ijaf wato shine kai hari da gaggawa kamar yadda can ubangiji ta'ala yake faɗa fa ma aujaftum alaihi min khailin wala rikab hayara yamidu bihim sajuhum ka annahu murtada ulqandarisa asalul guruba wa abdul juyuba wa sakul khududa wa sajur ruusa yawadduna law salamathul manunu wa galatna faisahum wan nufusa shine yace wansalu sai suka kwararo ila aqawatihi zuwa falfajiyar sa mujifina suna masu gaggawa hayara suna dimautattu shajuhum wato bakin cikin su da bacin ransu yamidu bihim wato yana raurauta su ga yacan wa alqafil ardi rawasiya antani da bikum wa ana haran wa subulan la'allakum tahtadun wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim shine yace yamidu bihim sajuhum bacin ransu da damuwar su yamidu bihim wato yana raurauta su sai tangadi suke ka annahu murtada ulkhandarisa wato kace sun konkwadi giya an gane ko lafazin yamid kenan min al-maid ne al-maid shine wato raurawa kenan shine yace shajuhum wato bacin ransu da damuwar su yamidu bihim yana raurauta su ma'ana sai tangadi suke ka annahu murtada ulqandarisa ka ce sun konkwadi giya asalul guruba wato sun gudanar da ko kace sun zubar da alguruba wato guguna na hawaye lafazin algurub jam'i ne na gar idan aka ce gar shine babban guga irin na ilawa an gane ko wanda shanu suke janyowa daga cikin rijiya ka ce masa guga ko ka ce fangali shine yace asalul guruba wato sun gudanar da ko kuma sun zubar da alguruba fangali wanda yake na hawaye wa adul jiyuba kuma sun tsaga wato wuyan rigas lafazin aljiyu jami'i ne na jayib jayib shine wuyan riga an gane ko shine dai ake cewa aljihu amma asali wuyan riga shine jayib sai yace wasaqul khududa kuma sun mari alkhududa wato kumatun su washajjur ruusa kuma sun fasa kawunan su an gane ko washajjur ru'usa, ma'ana sun fasa kawunansu, sun yi makawunansu rauni. Wanda dai wannan dabi'a ce wanda take ta maguzanci ta jahiliya. Idan mutum wani bala'i da musiba ta same shi, mutum yayi ta rusa kuka, yana keta wuyar riga, yana marun kumatu, yana fasa kansa kamar yadda suke yi idan an yi musu mutuwa, wanda maguzanci ne. Laisa minna man daraba al-hududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bid'a wal jahiliya yawadduna, wato suna guri inama a ce lausa la madhul manunu, wato mutuwa, wato tayi sulhu da malan ta kyale shi. Lafazin salamatu min as-salm ne, as-salm bi ma'ana as-sulh, ga ya can wa injanahu lis-salmi fajina halaha. Sai yace wa galatun nafa'isahum, inama a ce mutuwa ta hallakar da zababar dukiyarsu, wannan husa da rayukansu ta kyale malam. Yawadduna, suna gurin lausa da madhul manunu, inama a ce mutuwa ta sulhunta da shi, ta kyale shi. Wa galat ta hallakar da nafa'isahum, sadaddar dukiyarsu. Lafazin nafa'is jam'i ne na nafisa, ma'ana zababbar dukiya wadda take tsadadda, wannan fusa wato da rayukansu. Qala rawi, marwaycin ke fada, wa kuntu fi man iltaffa bi ashabihi wa agadha ila babihi, na kasance a cikin jumullar wanda ya hadu bi ashabihi da sahabba da abokansa, wa agabba, ina cikin wanda yayi gaggawa, ila babihi, izuwa kofarsa. Falamman tahaina ila finahihi, lokacin da muka isa, ko kace lokacin da muka tukake, ila finahihi, izuwa falfajiyarsa, wata saddaina listinsha'i anba'ihi, wato muka bujuro domin sanin labarin halinsa cewa yaya yake ciki. Lafazin tasaddaina ga ya can, amma manistagna fa anta lahu tasadda, shine yace wa tasaddaina, muka bujuro listin sha'i anba'ihi, domin neman sanin labarinsa. Baraza ilaina fatahu muftaratan shafatahu, wato sai wani yaransa sai ya fito gare mu. Muftaratan shafatahu, wato dumbarin bakinsa wato na mulmushi. Fastaqla'anahu dil ash-shaykh fi shakatihi wa kunha quwa harakatihi. Fastaqla'anahu dil ash-shaykh, sai muka nemi ya fada mana haqiqanin lamarin malam, fi shakatihi, game da wato rashin lafiyarsa. Wa kunha wa harakatihi, da haqiqanin karfin wato motsinsa, yaya jikinsa yake. Muka nemi cewa ya bamu labari, shine yace fastad la'anahu ila ash-shaykh, sai muka nemi ya bamu labarin haqiqanin malan, yaya lamarinsa yake ciki, fi shakatihi, game da rashin lafiyarsa. Wa kunha, ya bamu haqiqanin quwa harakatihi, wato karfin motsinsa yaya yake. Faqala, sai ya fada, sai yace kad kana fi qabdatil marda wa arkatil wa'aka, tabbas yace malan kam ya kasance a cikin wato shine jimki na rashin lafiya, ma'ana rashin lafiya ta dinke shi. Idan aka ce kabda shine jimki kenan, abinda mutum yake jimka da tafin hannu. Kad kana fi qabdatil marda, ya kasance cikin jimki wanda yake na rashin lafiya. Wa arkatil wa'aka, wato da tsanani na masassara. Ila an shaffahu danafu, har aka kai lokacin da rashin lafiya wato ta raunana jikinsa. Wasta shaffahu talafu, wato hallaka, wato ta hadi jikinsa gaba daya. An gane ku, shine yace wasta shaffahu talafu, wato hallaka, ta kusa ta tsotsi ruwan jikinsa gaba daya, ma'ana ta hada shi. Thumma manna Allah ta'ala bi taqawiyati zama'ihi fa afaqa min ijma'ihi, sannan ubangiji mai girma da daukaka sai ya masa baiwa, bi taqawiyati zama'ihi, game da karfafa
wanjin ransa. Idan aka ce zama shine wanji na rai, shine yace kuma manna Allahu ta'ala bi takawiyati zama'ihi. Sannan Ubangiji mai girma da daukaka sai ya masa baiwa game da karfafa wanjin ransa. Fa afaqa min ijma'ihi, wato sai ya falka daga magaginsa. Dade ya riga ya shiga cikin koma, ma'ana hankali ya gushi. To amma yanzu ya dawo cikin hayyacinsa, shine yace fa afaqa, ya falka min ijma'ihi, wato daga magaginsa. Don haka yace farji'u adrajakum wanbu inzi'ajakum, yace ya ku jama'a ku koma akan sawunku, ma'ana hanyar ta kawo ku ta maida ku. Wanbu inzi'ajakum, ku gusar da wato raurautar ku da kuka samu kanku a ciki. Wanbu ku gusar da, ko kuma ka ce ku tube inzi'ajakum, wato raurautar ku. Faka an kadgada wa raha, ka ce malan tamkar ya wayi gari, ya yi jijjifi ya maraita. Ma'ana wannan yana ba su albishirin cewa kenan yanzu dai ya samu sauki. Faka an kadi waraha, shine yake cewa faka an kadi gada waraha, ka ce tamkar yayi jijjifi ya maraita. Wasaka kumin raha, kuma ya shayar da kugiya. Fa a'azamna bushirahu, yace sai muka girmama albishirin sa da ya bamu. Waqata rahana anna rahu, muka kagi cewa mu dai so muke mu ga malam, mu gan shi da idan mu ga yadda lamarin yake, ko hankalin mu ya kwanta. Fa dakhala mu'zinan bina thumma kharaja adhinan lana, sai ya shiga mu'zinan lana yana mai sanar da malam cewa mu ne muka zo. Thumma kharaja adhinan lana, sannan sai ya fito kuma yana mai sanar da mu cewa an ba mu izini, wannan azinan lana yana mai ba mu izinin shigowa. Shi lafazin mu'zinan min al-izn ne, shi kuma lafazin azinan min al-adhan ne, al-adhan bi ma'ana wannan al-ila. An gane ku? Lafazin mu'zinan min al-ila min al-adhan ne, kenan mu'zinan lana yana mai sanar da cewa mu ne muka zo. Thumma kharaja adhinan lana, shi kuma wannan min al-izn ne, kenan sannan sai ya fito yana mai ba mu izinin cewa mu shigo. Falaqina minhu laqan wa lisanan talqan, wato sai muka hadu da malan laqan, wato yana yashi, ma'ana yayi riran. Falaqina minhu laqan, muka hadu da shi laqan, wato ayashi, ma'ana yayi riran. Walisanan talqan, da halshi wanda yake sakakke mai iya zance. Wajalasna muhdikina bi saririhi, muhaddikina ila asaririhi, muka zauna muhdikina bi saririhi, muna masu zagaye gadansa. An gane ku? Wannan kenan min al-hadika ne, in aka ce hadika gona, amma ba kowace gona ake kiranta hadika sai wadda aka zagaye ta, imma aka yi mata katanga ko aka yi mata shinge. Jam'in shine hada'iq, gaya can hada'iqa wa'ana ba, shine yace muhdiqina bi saririhi, muna masu zagaye wato gadansa. Muhaddiqina ila asaririhi, kuma muna masu kallon wato zanen goshinsa, shine gamman dandi, ma'ana nadewar fata da take kasancewa a goshi. Lafazin muhaddiqina wannan minal wannan hidika ne, idan aka ce al-hidikatu shine kwayar ido, shine yace muhaddiqina, muna masu kallon ila asaririhi, ma'ana zanen goshinsa. Fa qallaba tarfahu fil jama'a, wato malan sai ya juya dibinsa game da jama'a, ya kalli kowa. Thumma qala, sannan sai yace ijtaluha bintas sa'a, ku kalle ta diyar yanzu yanzu ce, ma'ana da gumugumin ta ku karba. Wa ansha, da sai ya sabu waka. Afani Allahu wa shukran lahu min illatin kadat tu'afini wa manna bil bur'i ala annahu la budda min hatfin sayburini
ما يتناساني ولكنه إلى تقضي الأكل ينسيني إن هم لم يغن هميم ولا هما كليب منه يهميني وما أبالي أدنى يومه أم أخر الحين إلى حيني فأي فخر في حياتنا أرى فيها البلايا ثم تبليني يتي آفاني الله يتي أبنجينا ياباني سوكي أنا ياباني لافيا وشكرا له كما بوديا تاتبت غريش من إلتين ياباني لافيا غمد وترش اللافيا كادت أفيني wadda ta kusa ta goge sunana kwata-kwata daga cikin rayayyu wa manna bil burhi ubangiji na ya mun baiwa game da waraka ala annahu abisa cewa lamarin labudda min hatfin yace ban makawa wato game da hallaka sayabrini wadda da sannu wato za ta hallakar da ni me yake nihi da hallaka ita ce mutuwa labudda min hatifin ma'ana ban makawa game da mutuwa sayabrini wadda zata karbi rayuwata lafazin sayabrini kar mu manta ya gabata min albari ne idan aka ce albari shine fike alqalami fika kenan labudda min hatifin ban makawa game da wata hallaka sayabrini wadda da sannin zata fike jikina ma'ana kenan ita ce dai mutuwa yace ma ya tanasani yace mutuwa ba manta ni ba fatai da gangan walakinahu sanidi ita mutuwa yunsini ta jinkirta mu ko kuma ma ya tanasani ubangiji na bai manta da ni ba domin mantuwa ba ta riskar ubangiji subhanahu wa ta'ala sifa ce ta bayinsa qala ilmu ha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa kuma ya tanasani mutuwa ba manta ni ba tayi mantuwa ta da gangan walakinahu sanidi ita mutuwa yunsini ta jinkirta mun ila taqabbil ukli wato zuwa karewar abinci na an gane ko al ukli shine abinci kenan abinda ake ci amma musamman abinda ya shafi ayyan itace kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa مثل الجنة التي وئد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها شيني يجي إلا تقضي الأكل واتو إزوى شيني كاري ور واتو أبنشينا إن هم يجي إنهر أن قدر ممتوى أينزو يجي لم يغن حميمون wani masoyi yace ba zai wadatar da ni ba ma'ana bai isa ya kare min ita ba wallahi ma kulaibin minhu ya hamini yace doka ko kace shinge na kulai ibn rabi'a yace bai isa ba ya kare ni game da mutuwa kulai yana daga cikin waɗanda suka yi bakin mulki a jahiliya wanda shi matsayin shugaba ne a cikin kabila ta Tagle wanda shi in ya zauna fa ba a wucewa ta gaban sa kuma ba wanda sai ya daga kai in yana zauna a gu wanda yana daga cikin bakin mulkin shi idan ya zo ya sauka jeje inda muna tayi ciyawa ta fito ko ina sai ya saka kuikuyen kare idan wannan kuikuyen kare yayi haushi to kudu da arewa gabas da yamma duk inda wannan haushi ya kai sai ya ce to wannan shingen shi ne ba wanda ya isa ya saka dabba ta yi kiwo a cikin wannan zagaye sai da izinin shi duk dabbar da ta saka ta isa ta shiga cikin wannan toban da ita kuma duk tsuntsun da ya zo da duk naman dawan da ya shigo cikin wannan zagaye to yana cikin haramin kulayu ba wanda ya isa ya horauci sai da izinin shi to wata tsuntsuwa ta zo ta yi kwai a cikin wannan zagayen na shingensa to akwai wata ƴar'uwar matar shi to taguwar ta sai ta shigo cikin wannan shinge sai ta taka tsuntsuwa wannan
tsuntsuwa sai ta zo ta ringa zagaye sai je bincika sai ga kwanta ne a kashe. Ya tambaya waye kashe kwannan sai aka ce taguwar wance ce. A lokacin nan sai sa yaron shi sai ya ce ma zai harbe masa wannan taguwa. Da ya ja kibiya sai ya dana mata a hantsar. Taguwa sai ta fada ta mutu. To akwai jassas wanda shi kuma dan uwan matar Kulayb ne. Da ya ga abin da aka ma taguwar khalash a lokacin nan sai hamiya ta jahiliya ta kama shi sai ya dauki takobi sai ya nufaci Kulayb sai ya sare shi sai ya zo sai yake fada ma babansa da danginsa sai suka ce masa tabbas fa ka dauko bala'i ka dauko mana wani bala'i. To a sababin wannan taguwa da ya kashe shine aka yi yakin da ake kiran shi harbu basus wanda sai da aka shekara 40 ana yaki. In an sha jini an yi tanadi hallo sai a koma gwabzawa tsakanin wannan manyan kabilu biyu kabila ta Banu Taglib da su da Bakar ibn Wa'il shine ma har magabata suke fada suke cewa law abda al-islamu la akalat taglibun nasa. Inda a ce musulunci ya yi jinkirin zawa to da kabila ta Banu Taglib da ta cinye mutane gaba daya. To wanda shi ne suke buga misali sai su ce fulanun ash'amu min basus wanda basusa ita ce raƙuminta taguwarta ce ita ce sababin abin da ya sababa yakin wanda ta kashe tsuntsun wannan. To wanda ne a ƙarshe dai wanda an zo an yi sulhu yaki cinyewa a ƙarshe dai sai da aka kai lokacin da aka kashe Kulayb ya bar matar shi da ciki. To wannan ɗana shi a ƙarshe shi Jassas shi ya rene shi kuma sai ya aura masa ɗiyar shi. To a ƙarshe an zo da ya gare take-taken yaro an ba shi labarin cewa ga wanda ya kashe mahaifinsa. Shi kuma a lokacin nan sai aka ce ya zo ya sa hannu shi ma yana cikin sulhun da aka yi. To an zo sa hannu kafin a sa hannu ya ce ai bai dace ba a ce mutum yana raye yana ganin wanda ya kashe mahaifinsa. Sai ya ja mai ya ɗauki mashi sai ya soke shi Jassas wanda ya kashe Kulayb. To shi ne tun lokacin da aka yi wannan bala'i da musiba a cikinsu na yaƙe-yaƙe sai da aka shekara 40 ana yi. Shine ai lokacin da aka kawo ma dan uwansa labarin mutuwar shi Al-Muhalhil ibn Rabi'a wani sadauki ne wanda kuma yana daga cikin waɗanda suke mawaka a jahiliya. Shine akwai waƙarsa da yake cewa Kulayb la khayra fid dunya wa man fiha in anta khallaitaha fi man yukhalliha Kulayb ayyu fata izin wa makrumatin tahta as-safati allati ya'aluka safiha na'an nu'atu kulayban li fa qultu lahum malat bina al-ardu aw zalat rawasiha laita as-samaa'a 'ala man tahtaha waqa'at wa halat al-ardu fanjabat biman fiha. A lokacin nan yana rera waka an ka masa yakon lokacin nan ana shirin kenan yaya za a yi dole sai an je an shafan sa. To shine anan yace wallahi ma kulaybin minhu yahmin yace shingen Kulayb bai isa ba ya kare ni in har Allah ya kaddara mu mutuwa. Sai yace wa ma ubali yace ni ban kula ba adana yawmuhu wai shin ranar mutuwa ta kusanta am ukhira al-haynu ilahini ko kuma hallaka ta ma'ana mutuwa ta an jinkirta min ita zuwa wani lokaci ma'ana ni dai ban kula ba ta kusanta ko kuma da saura. Sai yace fa ayyu fakhri yo wani alfahari zan yi fi hayatin a cikin wata rayuwa a rafi hal balaya sun matubulini rayuwar da nake ganin bala'i da musiba yau da gobe sun matubulini sannan wannan bala'i da musiba yana tsohar da jikina wani alfahari zan yi. Shi yasa kenan yace bai kula ba shin mutuwarsa ta kusanta ko kuma an jinkirta mai saboda rayuwar da yake ba rayuwa bace ba mai daɗi. Ala sai yake faɗa fada'auna lahu bimtidadi al-ajali wato sai muka yi masa addu'a game da cewa Allah ya dada masa tsawon kwana. Fada'auna lahu muka yi masa addu'a
muka roƙa masa Ubangiji subhanahu wa ta'ala bimtidadil ajali game da wato jinkirta masa kwanukan rayuwa, wartidadil wajali wato da komawar tsoro da firgici. Lafazin irtidad an ciro shi ne daga irtadda yartaddu irtidadan, an gane ko asali minan ridda ne, ar-ridda bi ma'ana ar-ruju. Ga ya can wa man yartadid minkum an dinihi fa yamut wa huwa kafir, shine yace wartidadil wajali wato da komawar tsoro da firgici, gabar da sakinan. Thumma tada'ayna ila al-qiyami, sannan sai muka kirayi junan mu cewa mu tashi mu koma, littiqa'i al-ibrani, domin kiyaye wato kashin hakuri ga shi wannan marar lafiyar kenan, kar ya zaman to mun kuntata masa. Faqala, sai yace da mu kalla, yace ko daya, balil basu ba ya ga yaumikum indi, yace ku zauna tsawon yinin ku a gona, li tashku bil mufakahati wajidi, wato dan ku warkar da wajidi wato bigina, bil mufakahati game da kakaci, ma'ana ku zauna mu tattauna. Fa inna munajatakum qutu nafsi wa magana isu unsi, yace fa inna munajatakum, lalle ganawar ku da ni yace qutu nafsi ita ce abincin raina, wa magana isu unsi wato ita ce kuma magana isan ɗebe kewata, idan aka ce magana is shine wato mayin karfi kenan, ko ka ce kuran karfi wanda in ka aje yake janyo wakin karfi, shine yace fa inna munajatakum, lalle ganawar ku da ni yace qutu nafsi ita ce abincin raina, wa magana isu unsi wato ita ce kuran karfi wato ta ɗebe kewata, ma'ana ita ce abinda zai janyo mun ɗebe kewa. Fata harraina mardatahu wa tahamaina mu'asatahu, yace sai muka kirdadi wato yardarsa, wa tahamaina muka kiyayi mu'asatahu wato saba masa, wa aqbalna alal hadisi muka gabato akan hira, namkhudu zubdahu wato muna yadu afararinsa. Idan aka ce zubud shine afarari, ma'ana mai in ya zama nono, in ya zama kindirmu zaka ga mai ai ya hayo sama, to shine yace muna yadu zubdahu wato afararinsa, wa nulqi zabadahu kuma muna jefar da zabadahu wato kumfarsa kenan, wanda yake maras amfani muna yadewa shi ko muna watsar da shi. Me yake nihi anan, ma'ana kinaya ce duk wani daddadin zance mai kyau kenan muna yado shi, wanda yake mara kyau kuma muna watsar da shi. Ila an hana waqtul maqili, har aka kai lokacin da wato har aka kai lokacin da lokacin bacci yanzunta, ma'ana lokacin baccin rana yanzunta. Ga ya can ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarran wa ahsanu waqila, shine yace ila an hana waqtul maqili, har aka kai lokacin da lokacin baccin rana yanzunta, wa kallatil alsun min alqali walqili, wato halashinin jama'a suka dakushe game da cacaniya. Wa kana yawman hamiyal wadiqati yani alhadika, yace yinin ku ya kasance yini ne wanda yake mai zafin alwadiqa wato garjin rana, yani alhadika kuma mai nunar wato ƴaƴan itace ne na garka. Me yake nihi da nunar ƴaƴan itace na garka? Wato zance wanda yake kikkiawa kenan, yini ne wanda yake na garjin rana, amma ƴaƴan itacen garka anana suke, ma'ana kenan abinda suke tsinta na zantuttukan da suke. Faqala, sai ya faɗa sai ya ce innan nu'asa qad amalal a'anaqa wa rawadal amaka, yace ya ku jama'a ku san da cewa bacci wato ya karkata wuyayen jama'a, warawadal amaka kuma ya nemi kogon idanunsu, an gane ko? shine yace innan nu'asa lalle gingedi kada amalal anaka tabbas wato ya karkata wuyayen jama'a warawadal amaka kuma ya nemi kubon idanunsu wa huwa khasmun aladdun wa khidubul la yuraddu shi kan bacci yace mai abokin jayayya ne wanda yake mai tsananin husuma wa huwa khasmun wato mai jayayya ne aladdu aladdu wanda yake mai tsananin husuma wa khidubun kuma mai neman aure ne la yuraddu wanda ba a mayar da shi idan ya zo fasilu hablahu bil qailula dan haka ina ba ku shawara ku sadar da igiyar sa bil qailula game da yin bacci na rana waqta du fihi bil athari ku yi koyi da abin da aka ciro na hadisai an gane ko bihi game da yin bacci fihi game da yin bacci rana waqta du fihi bil athar wato ku yi koyi da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fihi game da yin sa hadisin da yake cewa aqilu fa inna shayatina la taqilu ku yi bacci rana domin shaydanu ba sa bacci rana Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin a cikin littafin sa As-Silsila As-Sahiha domin fa'idar bacci rana yakan ba mutum kuzari game da samun yin kiyamul layli sai yake yawa shine yace waqta du fihi bil atharil manqula wato ku yi koyi fihi game da yin bacci rana bil atharil manqula game da hadisai waɗanda aka ciro daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال الراوي مروچين yake fada fattaba ana ma kana sai muka bi abin da ya fada wakilna muka yi bacci wa kala shi ma yi an gane ko kala anan aina muke nan min alqailula ne shine wai malamai suke cewa man kala qala Allah faqad kafara man kala qala Allah faqad kafara kenan duk wanda yace Allah yayi bacci ya kafirta domin bacci tawaya ne Allah ya kore ma kan salata akuzuhu sinatun wala nawm shine yace fattaba'ana sai muka bi ma kala abinda ya fada wakilna muka yi bacci wa kala shi ma yi fadaraba Allah ala al'azan sai Allah ya sanya mu bacci ga yacan fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada فدرب الله على الاذان وبنجي تعالى سي سانيا مو بچي وابرغ السينتا يزب جنجدي في الاجفان ا cikin wato kogon idanun jama'a lafazin ajfan jan'i ne na jafan fatar ido kenan wanda take rufe kwayar ido kenan a takaice dai nan idanun yake ne wa afrag assina yazub jenjedi fil ajfan a cikin idanun jama'a hatta kharajna min hukumul wujud wato har muka fita daga cikin hukuncin rayayi wasurifna bil hujudi anis sujudi aka juyar da mu bil hujudi a sababin bacci anis sujudi game da sallah a lokacin ta lafazin al hujudi shine bacci dan haka sallar da ake yi bayan bacci ake kiranta tahajjud ga yacin mu'minan layli fa tahajjab bihi nafilatan lak shine yace wasurifna aka juyar da mu bil hujudi a sababin bacci an sujudi gabarin sallah fa mastai qadna an gane ko as sujud anan an ambaci sallah ne da sunan wani bangaren ta kamar yadda a cikin hadisi sahihi na wannan khadimi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah yace masa roƙanni abin da kake bukata yace as'aluka murafaqataka fil janna yace a wa gaira zalik sai yace huwa zaka sai yace fa inni ala nafsika bi kasrati sujudi ay bi kasrati sala sai yace fa mastai qadna yace ba mun falka ba illa wal harru qad baqa yace faci zafin rana yace qad baqa wato ya dan sanyaya ya nutsu wal yawmu qad shakha yace yini kuma ya tsufa ma'ana kenan la'asar tayi rana ta jefa wannan kenan la'asar tayi shine yace wal yawmu qad shakha wato yini wato ya tsufa fatakarra'ana li salati al-ajma ajmawaini yace sai muka yi arwalla domin sallatar ajmawai waɗannan salloli biyu waɗanda suke gwarawa da suke gwarawa me yake nini wato azhar da al'asr an ambace su da cewa ajmawai domin karatun su a koyi yake yace wa addaina ma halla min addaini muka bayar da abin da ya sauka akan mu wato na bashi wanda ya zama tilasi mu biya thumma tahaffafna lil irtihali sannan wato sai muka gaggauta junan mu lil irtihali wato domin domin maraita ila mulkar rihali zuwa gunda muka jefar da siradan mu an gane ko masaukin mu kenan inda muka jefar da siradan mu lafazin ar-rihal jam'i ne na rahal kamar yadda ya gabata faltafata abu zaidin ila shibilihi abu zaid sai ya waiwaya wato zuwa yaransa karma manta shibil ya gabata kuikuyen zaki shine ake kira shibil wa kana ala shakilatihi yaron ya kasance ala shakilatihi wato akan tafarkin sa yake da dabi'ar sa da halin sa ga ya can kulkullun ya amalu ala shakilati wa shakalihi da kamar sa wa qala sai ya fada sai yace inni la ikhalu aba amrata kad adrama fi ahsha'ihim aljamrata yace tabbas yace ni fa ina zatan Abu Amra wato yunwa kenan kinayatace yace ni ina zatan yunwa kada adrama fi ahsha'ihim aljamra wato ta rura garushin wuta a cikin diyan hanjin su yace fastadi'i aba jami'i yace ya kai yaro yace kirawo wato Abu Jami wane ne Abu Jami shine madurbuje ko kuma kace kabaki an gane ko shine kenan tray wanda ake jera kwanuka na nau'in abinci a kansa kaman tebri dai a yau wanda ake jera wato kwanuka na abinci a kansa shine ake kira Abu Jami a Hausa ka kiraye shi kabaki ko kuma ka kiraye shi madurguji shine dai ake kira ma'ida shine yace masa fastadi'i aba jami wato kirawo wato kabaki ko kuma ka ce masa kirawo madurguje fa innahu bushra kulli ja'i domin albishir ne farin ciki ne na dukkan mayan muci wa ardifu bi abinu aymin yace ka kuturtar da shi bi abinu aymin wato da gurasa an gane ko buroji shine ake kira abu nu'ay shine yace wa ardifu bi abinu aymin wato ka kuturtar da shi lafazin ardifuhu min ar-ridif ne ar-ridif kenan shine kuturi dan haka wanda ake dorawa akan kuturi ake kiran shi radif me yake nihi ma'ana ka biyo baya kenan bi abinu ayni wato da gurasa sai yace as-sabiru ala kulli dhayn wato domin shi abunu ayni wato me hakuri ne me jimiri ne akan dukkan wani zalunci domin ita buroji kafin a yi shi farko dai alkama sai an surfa ta an fitar da dusar a zo a nike ta bayan an nike a zo a kwaba in an kwaba a cibra sannan daga karshe dai a buga kuma sannan a zo a yi shine yake nihi as-sabir ma'ana mai hakuri ala kulli baymin a bisa dukkan wani zalunci kuma yana daga cikin asabiru ala kulli daimin da komai cin shi za a yi buredi ka ci shi da shayi ka daddaga ka ci da miya da komai cin shi ake sai yace thumma aziz bi abi habibi almuhabbabi ila kulli labibi yace sannan ka karfafi shi bi abi habibi wato daga shashen dan afiya almuhabbabi ila kulli labibi yace abun kauna ne abun dukkan mai hankali an gane ko kinaya ce ta gashashen dan akuya Abu Habib sai yace al-muqallabi baina ihraqin wa ta'zibin abun juyawa tsakanin kuna da azautarwa yace wa ahib bi abi saqifin yace fa habba zahu wa min alifin yace yaro wa ahib yace ka kirawo bi abi saqifin abu saqif wane ne abu saqif shine wato vinegar kenan an gane ko duk da cewa vinegar turancin faransa ne
ba mu da shi shine da yake kiran shi ma'ul khal an gane ko al khal binegir kenan wannan mai yami ruwa mai yami wanda ake yayyafawa a cikin salati
shine Abu Saqif kenan domin yakan meke abinci ya daidaita shi kamar yadda ake bukata shine yace wa adhib yace ka kirawo bi abi saqifin shine wato ma'ul khal fa habba zalahu min alifin yace ma dallada wato aboki sai yace wahal mum bi abi aun imma zaka zo bi abi aun wato da manda an gane ku shine da gishirin shine abu aun yace fa ma misluhu min aun yace wa menene kwatancin sa a wajen taimako wanda in abinci bai yi dandano ba ka taba ka kasa ci da kayayyafa nikekken manda sai ka ji abincin yayi wannan shine yace wa hal mum imma zaka zo bi abi aun wato da manda ko kuma ka ce da gishiri fa ma misluhu min auni yace menene kwatancin sa a wajen taimako sai yace walau istahadarta aba jamile yace inda a ce yaro ka zo da wato shine dankalin turawa wanda ya tarke na yace na jammala ayyata jamil ai da ya kawatar da abincin matukar kawatarwa gane ko abu jamil shine wato dankalin turawa kenan yace wa hayya hal bi ummi likira yace yaro imma zaka zo da wato uwan garar baki ko kuma mafi girman garar baki kenan micece ummul kira wato wani abinci ne da suke wanda kasancewar akan samu gari wanda yake na alkama an gane ko kuma asali ummul kira wato ita ce dage-dage kenan jarniya su kuma suna yin ta ne da nama da vinegar sannan da kayan yaji nama ne ake sa mishi wannan ma'ul khal sannan sai a sanya kayan yaji a hada in ya da kuke nan sai a zubo sai a ringa daddagawa da gurasa ana ci shine sai kiran shi ummul kira kenan dai misali wannan jarmiya da ake yi a nan dage-dage wanda take ta nama sai yace al-muzakkirati bi kisra ita ce mai tunatar da mutum game da kisra shine sarkin farisa sun ce an danganta ta zuwa gare shi saboda mai yiwa shine farkon wanda yasa aka masa wannan miya yace wala tatanasa ummu jabir yace kar ka manta ummu jabir ummu jabir wasu sun ce wato garin alkama ne akan dafa shi wato da nama ruman nama wasu sun ce ummu jabir wato garin alkama ne ake hada shi da man shanu da kuma wato ake hada shi da man shanu da sukar kenan ake hada shi kenan shine dai kamar nau'i na dubula da ake yi shine suke kiranta ummu jabir yace fa kamlaha min zakir yace mutun nawa in ya ci ta yake tunawa da ita sai yace wanadi ummal faraji yace yaro yace imma zaka zo da wato ummal faraji ummul faraji wato shine kenan nama ne da ake da wannan ne ake misali in ana gasa nama kenan kasan in aka rataye nama kamar wannan gurasa ce ake shimfidawa a kasa sai a rataye nama sai ya zaman to bargon da man da roman yana diga akan ta an gane ko take jika in ta jika kenan duka wannan bargo da ruwa da yake da wannan diga daga jikin nama ya jika ta in an huddo kuma sai a ce ta ita ce ake kiranta ummul faraj shine yace wanadi ummal faraji wato ka kirawo uwar kware bakin ciki kenan abincin da ake kiran shi ummul faraj yace kun maftik biha yace kashe ta wala haraja yace babu laifi a kanka yace waqtin bi abi razin yace yaro ka cike da kunun zaki an gane ko abu razin kenan shine coca cola an gane ko shine dai kunun zaki a Hausa shine yace waqtin bi abi razin yace ka cike da kunun zaki yace fa huwa maslatu kulli hazin domin shine yake yayi bacin rai na dukkan wani wanda yake cikin bakin ciki da bacin rai wa in taqarrun bihi abala ala yace in har ka hada masa da wato abul ala yace tamhus maka min al bukhala yace zaka shafe sunanka daga cikin maruwata
abul ala shi ma nau'i ne wanda yake na abinci shi ma suna hada shi kamar wani biskiti ne suke yi wanda suke hada shi shi ma akan sa masa man shanu akan sanya masa zuma da abin da yake kama da haka da garin alkama suke yin shi
yace tamhus maka min al bukhala yace zaka shafe sunanka daga cikin maruwata yace wa iyyaka wastidina al murjifaini yace yaro ka kiyaye kusanto da masu rauta wannan guda biyu kenan shine tasa da huta wanda su dai a ƙarshe ai wanke hannu ne ake yace karka matso da su wa iyyaka ka kiyaye wastidina al murjifaini wato kusanto da al murjifaini masu rauta jama'a buta kenan da tasa qablastiqlali humulil baini wato kafin wato raqumma waɗanda suke na albaini rabuwa wato su ciru qablastiqlali humulil baini kafin wato raqumma waɗanda suke na rabuwa da gida wato su ciratu kenan kafin mutane su gama cin abinci karka sake ka kawo tasa da buta domin al'adar su in aka kawo abinci in dai ba a kawo ba tasa da buta to ku tabbata kar wanda ya gaggawo wanke hannu akwai wani abinci wanda ya tare na farkon dadi sannan shine zai biyo baya su al'adar larabawa haka ne at-tadarruj farko sai a huddo muku abinci kuna ganin kamar ba wani wannan bane ba sai kun gama ci hallo kafin ku gama sai a kawo wani wanda ya fi shi shi ma kafin ku gama sai a kawo wanda ya fi shi wani malamin mu da ya gayyace mu daki-daki aka ringa daki na farko aka zo aka ci abinci mu muna ganin wata ya za a kawo shinkafa da wannan da aka kusa gama sai ce a koma wancan dakin da aka koma hallo wani abinci ne na daban shi ma kuma da aka gama aka yi gaba kuma sai aka tarra abincin da ya kula biyu to haka suke yi shine anan yake cewa ka kiyaye kusanto da al-murjifaini masu rarrauta jama'a kenan tasa da buta sai yace qablastiqlali humulil baini kafin ciratuwar wato raqumma waɗanda suke na rarraba shine sai yace wa idza naza'al qaum yace idan jama'a wato sun ciratu sun kame anil mirasi wato game da wannan gogiggeniya da suke cikin ta wasafahu aba'iyasi wato sun hada hannu sun yi musafaha da Abu Iyas shine sabulu yace fa'atif alaihim abasaru yace ka dan zagaya musu da abasaru wato shine turare an gane ko su al'adar larabawa a ƙarshe bayan ka ci abinci ka gama ka wanke hannu kuma turare za a zo a shafa maka shine yace fa'atif alaihim abasaru wato ka zagaya musu wannan min at-tawaf ne kenan ka zagaya musu da abasar wato shine turare na wuta yace fa innahu unwanus sarwi domin alama ce wato ta shugabanci ko kuma ka ce fa innahu unwanus sarwi alama ce wadda take ta karamci kenan ta kyauta ala sai yake fada fa faqi habluhu la da'ifar rumuzihi wato yaran nasu sai ya fahimci da da'ifar rumuzihi tamsasan wato nunin da ya masa bi laqafati tamyizihi wato da tattamsan rabewarsa kenan komai an masa daki-daki fadafa alaina bi tayyibati waddin yaro sai ya zagaya mu bi tayyibati da dadadan abinci waddibi da turare ila ana adanati shamsu bil majid har aka kai lokacin da rana ta sanar game da fadawarta kenan har kusan magarba balamma ajma'ana ala tawdi lokacin da muka yi niyya game da yi masa bankwana kulna lahu sai muka ce da shi alam tara iza ila hadhal yawmil badi yaya kaga wannan yini wanda yake kayatacce kaifa bada subhuhu qamdarira yaya aka yi safiyar yadda ma'ana safiyar sa ta bayyana kamdariran tana mai daure fuska. An gane ko? Idan aka ce kamdarir mutumin da yake da tsananin daure fuska ga ya ce inna nakhafu min rabbina yawman abusan kamdarira. Kai fa bada subuhu kamdarira, wato waya yadda asbaqin sa ta wayi ga ta bayyana kamdariran mai daure fuska, mai tsananin daure fuska, wa musihu mustanira, maricin sa kuma sai ta zamanto mai kyalli. Fa sajada, sai ya duka yayi sujada ta godiya hatta abala, ya tsawaita sujada, summa rafa'a ra'sahu, sannan sai ya dago kansa, wa qala, sai ya fada, la tayasan inda nuwab min farjatin tajlul kurab wala kam samu min habbatin majarana siman wanqalab wa sahabi makruhin tanashafa mahalla wa ma sakab wa dukhani khatbin khifa minhu wa mastabana lahu lahab wala qala ma qala al asa wa ala tafiatihi gharab فَصِبِرْ إِذَا مَا نَابَ رَوْءٌ فَالزَّمَانُ أَبُو الْأَجَبْ وَتَرَجَّ مِنْ رَوْحِ الْإِلَهِ لَطَائِفًا لَا تُهْتَصَبْ يَجِي لَا تَيْ أَسَنْ إِنْدَ النُّوَبْ كَرْكَ يَنْكِي كَوْنَا إِنْدَ النُّوَبْ أَلُوكَ چِنْدَ مَسِيبُوسِكَ سَامِيكَ مِنْ فَرْجَةٍ غَمَدَ يَايِوَا ta musamman daga gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala ta jilul kurab, wadda za ta yaye ma dukkan wasu bakkan cikinka, ma'ana duk wani kunci da za ka fada da duk wani bala'i da musiba da za su same ka, karka yanke kauna. Shi ne yace la tai asan, karka yanke kauna min farjatin, game da kwarewa ta jilul kurab, wadda za ta yaye maka dukkan wani kunci inda nuwab a lokacin da musibu suka same ka. Sai yace falakam samumin, yace iskar zafi nawa habba ta motsa, sun majarana siman, sannan bayan ta iskata cicciyar iska ta gudana, wankalar waccan iska ta zafi ta juya baya ta tafi. Falakam samumin, yace iskar zafi, iskar guba, yace nawa, yace sau nawa habba ta motsa, sun majara na siman, bayan ta sannanta cicciyar iska ta gudana, wan kalaba, waccan iskar ta zafi ita ta juya ta tabi. Yace wa sahabi makruhin ta nasha, yace sau nawa gilgije wanda yake na abin ki, wato ya faru ya hada sasannin sama, fadu mahalla, sannan sai ya watse wa masa kan ba tare da ya zubar da ruwa ba. Ma'ana bala'i nawa ne zaka gani ya tunkaro ka, hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sai kaga ya juya ya tafi ba tare da ya su hada da kai ba. Sai yace wa dukani khadibin, yace hayaki nawa na babban al'amari wanda yake na musiba, kifa minhu, aka ji tsoron sa, yace fa mastabana lahu lahab. An gane ko? Yace wa dukani khadibin, hayaki nawa na babban al'amari wanda yake na musiba, lahu lahab, wanda yake da wato ruruwa ta wuta, kifa minhu, yace aka ji tsoron sa, fa mastabana, kuma ba tare da ya bayyana ba. Hayaki nawa zaka ga ya tashi yayi turuko, ana tsammanin wuta za ta kama shi kenan, sai kaga ya watse ba tare da wutar ta kama ba. Yace wala talama dala al asa, yace ba yau ba, yace bakin ciki da bacin rai, yace ya hudo, amma wa ala tafiatihi garab, dandanan wato a bisa hanyar shi garaba, wato sai ya fake ya zamanto babu shi, babu alamar sa. Sai yace fasibir, yace ka dau haburi, idza ma na barawun, idan wani furgici ya same ka, yace ka dau haburi, fa zamanu abul ajab, zamani daman kinayi rashi abul ajab. An gane ko? Uban mamaki kenan, domin zamani yakan zo da wasu abubuwa na al'ajabi. Yace wa tarajja, ka kaunaci min rauhil ilahi, wato jin kan Ubangijinka. Wa tarajja, ka kaunaci la'ifan, wato tafsasa min rauhil ilahi, daga jin kan Ubangijinka. la tuta sau irin waɗanda ba a zato ba a tsammani. Ga yacin innahu la yayi asmin rauhillahi illa alqaumul kafirun, shine yace wata rajja ka kaunaci la daifan tafsasawa min rauhil ilahi game da jin kan ubangijinka la tuta sau wanda ba a zato ba a tsammani. Qala sai ya fada fastamlaina minhu abiyatahul qurra, sai muka nemi yayi mana shimitar baitukansa, muka nemi rubuta wato waɗannan baituka nashi al-gurra waɗanda suke farare kal. Wa walaina lillahi ta'ala shukura, muka bibiyi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan ni'ima da ya mana. Wa wadda'anahu, muka yi bankwana da shi, masrurina bi bur'ihi, muna masu farin ciki da jin daɗi game da warkewarsa, maghmurina bi birrihi, muna abin lullubewa wato da alkhairinsa. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.